أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine a sunan na al-Imam Abi Dawud Sijistani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabu dahara kitabu na harko littafi na babun iza khafa al-junub warda ayatayam barda ayatayam mam babu na 125 al-Imam Abu Dawud yake cewa baban da ke bayani iza khafa al-junub barda idan mai janaba ya ji koran sanhi ayatayammam shin zai iya yin taimama hadisi na 330 haddathana muhammad ibn al-musanna an ja al-imam abu daud haddathana muhammad ibn al-musanna akhbarana wahab ibn jarir akhbarana abi qala sami'tu yahya ibn ayyub yuhaddisu an yazid ibn abi habib an imran ibn anas ibn abi anas an abdurrahman ibn jubair an amr ibn al-as qala yake cewa ihtalamtu nayi maholiki fi lailatin barida a cikin wani dare mai tsananin sanhi fi gazwati zati salasil cikin yakin gazwati zati salasil fa ashfaqtu an aktasila fa ahlika sai na ji tsoran idan nayi wanka zan halaka iniktasaltu idan nayi wanka yace fatayammamtu sai nayi taimama sun masalatu bi asabahi ashabi subha sannan na sallaci asuba tare da abukan tahiyata fa zakaru zalika li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi sai suka gaya ma annabi alaihi salatu wassalam ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ya amri ya kai amri sallaita bi ashabika wa anta junub kai salla da abukanka kana da janaba fa akhbartuhu bil ladzi mana'ani min al iktisal sai na ba annabi labarin abinda ya hana ni yin wankan nan wa qultu sai nace inni sami'tu Allah yaqul dan naji Allah madaukin sarki yana cewa wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku inna Allah kana bikum rahima Allah mai tausayi ne ga kanku fa dahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wala mai kul shay'an sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya bai ce mishi komai ba wannan hadisin kala abu daud yake cewa abdurrahman ibn jubair misriyum ba misri ne maula kharija ibn huzafa yace walaysa huwa ibn jubair ibn nufair ba ibn jubair ibn nufair bane wannan bambancewa ne tsakanin marawaita wanda ana iya samun ikhtilati tsakanin su al-Imam Abu Dawud yayi nan da yake cewa annabi alayhi salatu wassalam wannan yake so Amr ibn al-As yake cewa ihtalamtu a farkon hadisin yace nayi maholiki al-Imam Suyuti Allah mashi rahama yake cewa yaruddu bi hadha ala qawli min as-sufiya idha talama al-muridu adabahu shaykh yace wannan yana raddi ga magana wasu daga cikin sufaye da suke cewa idan muridi yayi maholiki shehi he ya ladabtar da shi samar da rishin kin Allah ne yace fala ahada atqa wa aslaha wala aru min sahaba suidi yace babu wanda yi tsoron Allah da takawa da salihantaka kamar sahabbai gashi kuma Amr ibn al-As yayi maholiki yace haka nan annabi alaihi salatu wassalam kuma kenan babu wani wanda ya saura a ce in yayi maholiki kin Allah ne fihi dalilun a cikin wannan hadisi da ya gabata akwai dalili akan jawazut tayammum inda shiddatul bard halaccin yin taimama a lokacin tsananin sanyi ta huska biyu na farko mulmushin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yayi horin ciki na biyu rishin inkari da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sunna ce takririya ba annabi yayi ba amma an yi bai hana ba dan annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatarwa akan banna kuma dariyar shi da yayi mafi karhin dalili ne akan halacci Al-Imam Al-Khattabi yake cewa cikin shi akwai fiqhu cewa Annabi alayhi salatu wassalam ya sanya rishin yin amfani da ruwa wanda bai iya yin amfani da ruwa daidai yake da wanda babu ruwan ya sanya su matsayin wanda ke yin tsoron ishi ruwa kuma tare da shi akwai ruwa yana sahara amma gashi da ruwa amma kuma yana tsoron in yana arwala yana sha ruwan ya kare an ba shi damar ya rika taimama ruwan shi ya rike sai ya bar shi dan saboda gan jikin shi Ibn Rasulan a cikin sharhi sunan yake cewa la ya tayammamu li shiddatil bard man an kana hu an yasunal ma ba zai yi wanka ba wanda ke jin tsoron tsananin sanhi in yana da damar ya sa ruwan yayi zahi ko kuma ya sanya shi akan darajar da ba za ta cutar da shi ba, kamar ya wanke gaban shi, ya wanke rihi gaban shi, ya wanke su gaba da gaba. Ma'ana ma dama da yana da hanyar da zai sa ruwan yayi sanyi, yayi gumi, to ba zai yi wannan ba. Kamar yanzu mu ce yana da gas ya tashi iya sa shi yayi zahi da gauga, kaga ba za a ce ba ya bari yayi taimama. Al-Hasan da Abba suka ce yaktasilu wa imma ta dole ne sai yayi wanka ko zai mutu, dan su wannan hadisin bai inganta ba. Walam yaj'ala lahu uzran, basu sa uzuri ba na kasa yin wankan cewa uzuri ne. Amma muktadar maganar ita ce, maganar muktada abinda maganar Ibn Mas'ud ke nuni yake cewa laura khasna lahum la aushaka iza barada alaihim an yatayammamu annahu la yatayammamu li shiddatil bar, yace idan muka ba su saukin cewa wanda tsananin sanhi yayi yawa zai iya taimama ya bar wanka, to da kowa lokacin da ake tsananin sanhi yayi janaba shi sai ya ki yin abin nan, sai ya ki yin wanka. Wannan ho ana zancan wanda yayi mafarki ba wanda ya sadu da iyalin shi, wanda ya sadu da iyalin shi shine yadda mai ahadari yake cewa bai kamata ba ya je kima iyalan shi har sai ya tanadi abun yin wankan, abinda zai sanya ya ruwa. Munziri yace hadisi ne hasan wannan. Hadisi na 331, haddasana shi ma mai ahadari shi yasa ai can cewa illa an yi hatalima fala shay alaihi, sai in mahalki yayi wannan kuma babu komai gare shi. Mai sharhin shi sai yake cewa fa yarji'u ila tayammum, sai ya koma zuwa ga tayammama. Wannan dan sharhin shi karami na al-Imam al-Azhari da yake yawo. Hadisi na 330 da yake cewa haddasana Muhammad ibn Mas'ud ibn Salama akhbarana ibn Wahab an ibn Lahi'a wa Amr ibn al-Haris an Yazid ibn Abi Habib an Imran ibn Abi Anas an Abdurrahman ibn Jubair an Abi Qais maula Amr ibn al-As anna Amr ibn al-As cewa Amr ibn al-As kana ala sariya, ya kasance akan mayaka, ma'ana shine shugaba akan su. Wa zakara al-hadisa nahahu, ya ambaci hadisin irin wanda ya wuce. Kala sai yace fa gasala magabinahu, sai ya wanke loko loko na jikin shi duk gurin wani lungu kamar wata hamata da tsakanin guyoyin shi. Watawadda wudu'ahu lis-salah, yayi arwala irin arwala ta sallah, summa salla bihim, sannan yayi sallah da su. Fa zakara nahahu wa lam yadhkur at-tayammum, ya ambaci irin shi amma bai ambaci taimama ba. Kala Abu Daud, Abu Daud yake cewa rawa hazihi al-qissa an al-Auza'i, an rawaito wannan kissa daga Auza'i an Hassan ibn Adiyya, daga Hassan ibn Adiyya kala fihi fatayammam, shi kuma yace yayi taimama kenan, ambatan taimama ya zo. Shine abinda Abu Daud yake nihi. Babu na 126, na'am. Inan gurin da yace a cikin can sanadin an ce Abdurrahman ibn Jubair maula Kharija ibn Khuzafa, sai yace ba shi bane Ibn Jubair ibn Nufair, nan gurin an ce Abdurrahman ibn Jubair. Jubair kin kuma kakka dora sanadin ka cigaba da cewa Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair, baban nashi ba wai Jubair ibn Nufair bane yake nihi, dan wani in aka bar shi cewa Abdurrahman ibn Jubair aka kyale, sai iya dora can gurin kuma ga tabi'i da ake cema Jubair ibn Nufair, sai mutun ya dauka cewa baban nashi ne Jubair ibn Nufair, wannan kawo sunan baban shi ne zo daidai da sunan wancan malamin Jubair ibn Nufair, amma ba baban shi bane. Babe na 126, al-Imam Abu Dawud yake cewa babul majdur yatayammam, baban da ke bayanin mai rauni yana iya yin taimama, shine al-majdur. Hadisi na 332, haddasana Musa ibn Abdurrahman al-Antaki, anna garin Antakiya kenan. Haddasana Muhammad ibn Salma an Zubair ibn Khuray an Ata an Jabir qala, yake cewa kharajna fi safar, mun huta cikin bulaguro, fa asaba rajulun minna hajarun, sai dutsi ya samu wani mutum daga cikin mu, fashajjahu, ya mushi rauni fi ra'sihi, akan shi, summa hatala, sannan yayi maholki, fa sa'ala ashabahu, ya tambaye abukan tahiya shi, fa qala, sai yake ce musu hal tajiduna li rukhsa, kun samu wani rangwame gare ni fi tayammum, akan cewa ina iya yin tayammama gashi da rauni akan shi, in yayi wanka raunin wannan zai rikice shi, kuma raunin mai yawa ne. Kalu, sai suka ce ma najidu laka rukhsa, ba mu samu barangwame a kanka, wa anta taqdiru ala lama, matukar kana iya taba ruwa. Faga tasalafa, mata wannan mutum yayi wanka sai ya rasu. Falamma qadimna ala nabi, yayin da muka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bizalika, aka bashi labari da wannan, faqala, sai yace qataluhu qatalahumullah, sun kashe shi Allah la'ance su. Ala sa'alu izlam ya alamu, wannan kan madauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su aibu ne a gare su. Mun gani cewa annabi ya ce ya Allah, duk wanda cikin hushi nan mushi na ance shi, ayyuma mur'in sababtuhu aula antuhu faj'al halahu rahmatan wa maghfira, duk wanda na yi la'ance shi ko na mishi kaza auka ma kala annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya zagin nan ko la'antan nan ya zama na rahama kenan sabanin yan shi'a maimakin su ga cewa an tsine ma wannan mutane sai dai ma mu yi lissahin ta akan farala gare su dan annabin ya ce duk wanda yan ma haka Allah ka maida ta rahama yace ala sa'alu shin basu tambaya ba idan ya alamu lokacin da basu sani ba fa inna ma shifa'il iy su'al yace maganin jahilci shine tambaya al'i shine gura-gura kun ga abin da karatun littattafan nan yake an hwana mana a muqaddimar wannan al-Imam al-Hariri ya kawo wannan kalmar al'i shine mai gura-gura wanda bai iya magana to amma nan jahili ake jahilci yake nihi as-su'al ita ce tambaya yace inna ma yakfihi ya wadatar masa an ya tayammama yayi taimama wa ya asura ya tatse au ya asiba ko kuma ya darme shakka Musa yayi shakka ala jurhihi akan raunin shi khirqatan wani kyalle ma'ana auyi anya asura ala jurhihi khirqa ya tatsi wannan kyalle a bisa wannan kinshi a bisa raunin shi daidai yake da darme wadde auya asiba ko ya darma summa yamsahu alaiha sannan yayi shafa akan ta waya gasila sa'ir jasadihi ya wanke sauran jikin shi shi wannan mutum wannan hadisi al-imam al-khattabi yake cewa cikin wannan hadisin akwai cewa an abahum alal fatawa bi ghairi ilmin annabi ya aibanta su akan fatawa ba tare da ilimi ba wal alhaq bihim wa'id kuma tabbatar musu da narko bi anda alaihim yayi musu addu'a waja alahum fil ismi qatala lahu ya sanya su cewa sun yi sabo wa fihi min alfiqhi a cikin shi akwai ilimi anna man amara bil jam'i bayna tayammum cewa wanda aka annabi yayi umarni da tsakanin hadawa da taimama da sauran jiki da bilma'i da ruwa walam yar ahadul amrayn kafiyan duna al-akhar bai gaba cewa daya sha'anin ya wadatar ma daya dan mas'ala ce da ake sabani wani gurin da kana iya waro wanke shi wani gurin kuma kai taimama shin zaka yi taimama ga kingin sauran kuma sai ka wanke shi mas'ala ce bai sabani babban sabani ba ƙaribi ba cikin malaman fiqh qala ashabur ra'ay malaman hanafiya suka ce in kana aqallu a'dahi majruhan al-imam al-khattabi shike wannan usulubin da a cikin ma'alimus sunan sharhin sunan abi daud da yanka yace ashabur ra'ay ko abu hanifa da daliban shi yake ne yace abu hanifa da daliban shi suka ce in ya kasance mafi karancin gaban nashi suke da rauni to sai ya hada tsakanin ruwa da taimama in kuma ya kasance mafi yawa shine mai raunin to sai taimama ta wadatar mishi wannan akan haka shafi'i kuma yace bai wadatar mishi ba akan ganga jikin shi mai lahiya ganga jikin shi sai ya kasance mafi yawan jikin bai iya zuba mishi ruwa shaukani a cikin nailul awdar yake cewa hadisin jabir yana nuni akan cewa halaccin karkata zuwa ga taimama idan mutun ya ji tsoron zai cutu malamai da dama sun tahi akan wannan malik da abu hanifa da shafi'i cikin wasu maganar shi Ahmad da Shafi'i cikin wata magana shi ya tahi akan cewa ba halak bane yayi taimama ya kita taimama dan saboda gudun cutuwa kenan sun mazhabin wancan suka ce koda zai mutu wa qalu suka ce li annahu wajid dan suka ce ya samu ruwa Allah ko ya tsaye da taimama cewa ga wanda bai samu ruwa ba hadisin yana nuni akan wajibcin shafa akan karan dori da aka yi da kwanankwacin shi amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a hadisin aliyu ana amsahu alal jaba'ir annabi ya umarce ni in yi shafa akan karan dori wanda ibnu majah ya huddo shi amma kuma huffaz duk sun hada akan raunin shi yace wanda suka tai akan wajibcin shafa akan karan dori sune abu hanifa da malaman fiqh guda bakwai da wanda suka zo bayan su kuma ita ce shafi'i ya tahi akan ta amma da sharadin a aza wani abu wanda yake mai tsarki ya kasance a kalkashin saman raunin wanda babu makawa akan wannan wal masahul mazkuru la yakunu bil ma'il la bit turab yana kasancewa ne shafa tana kasancewa da ruwa ne ba da kasa ba ya shafi abin da ruwa an rawaito daga abi hanifa cewa ba zai shafa ba kuma bai halitta gare shi ba ibada ta fadi sai in ya sama na bai yiwa ayi ta kenan ya tai akan cewa kawai wankewa za ai yace ayar arwalla ta kamo wannan magana ya kawo hamzari gami da hadisin Jabir da Ali da cewa akwai magana akan su ba su inganta ba yace hanyoyin su sun gamu da ana suna tsayuwa a kawai hujja da su su biya bukata hadisin Ali sai yayi karhi an rawaito daga hadisin Jabir abinda yake nuni akan hadawa tsakanin wankewa kuma da shafa wata taimama da taimama a hada tsakanin wankewa da kuma taimama wani bangare dan saboda wanda suka ce ba ai suka ce ba inda aka gama al-badal wal mubdal bihi tsakanin badal kuma da musanyin shi taimama musanyin arwalla ce ba za a gama tsakanin su ba daga an samu cewa wannan bai yiwa sai dai a cira ta aje ga wanci amma ba a gama su ba dogon magana dai wanda malamai suna da ita shahararren mas'ala ce a wajen malamai. Hadisi na 333 al-Imam Abu Dawud yake cewa haddathana Nasr ibn Asim al-Antaki haddathana Muhammad ibn Shu'aib akhbarani al-Auza'i annahu balagahu labari ya iso man shara Abu ibn Abi Rabah annahu sami'a Abdullah ibn Abbas cewa la abu ya ji Abdullah dan Abbas kale yana cewa asaba rajulan jurhun rauni ya samu wani mutum fi ahd Rasulullah a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun mahatala masannin yayi maholiki fa umira bil iktisal aka umarce shi yayi wanka fa da salafa mata yayi wanka sai ya rasu fa balaga zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wannan ya iso ma Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin fa kala sai yake cewa qataluhu qatalahum Allah sun kashe shi sun Annabi ya kira da cewa sun kashe shi amma abu sa kuskure ba wai kisa ba inda a ce su suka kashe shi da kisa shi za a yi yace alam yakun shifaul ayi su'al ayi su'al maganin jahilci ba tambaya bane nan gurin mun ga rishin sani ya sanya suka yi wannan wanda yana nuni akan faralar ilimi. Babu na 127 al-Imam yake cewa babu tayammum babul mutayammum yajidul ma'a ba'da ma yusalli fil waqti baban dake bayanin mai taimama ya samu ruwa bayan yayi sallashi a cikin lokaci ya za a yi. Hadisi na 334 haddathana Muhammad ibn Ishaq al-Musayyibi akhbarana Abdullah ibn Nafi al-Lays an al-Lays ibn Sa'ad an Bakar ibn Sawada an Adaw ibn Yasar ana Abi Sa'id al-Khudri kala yake cewa kharaja rajulan fi safarin wasu mutane guda biyu sun huta bulaguro fa hadarati salat sai sallah ta harato wa laysa ma'ahuma ma babu ruwa tare da su fa tayammama sa'idan tayyiban suka nuhaci guri mai tsarki suka yi tayammama fa sallaya suka yi sallah summa wajadal ma asannan suka samu ruwa fil waqti a lokaci fa ada ahaduhuma salata wal wudu dayan su ya saki arwalla da sallah wa lam yu'id al-akhar amma gudan bai saki ba summa ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu suka ambata mishi haka fa qala lil ladzi lam yu'id sai annabi ya gaya ma wanda bai sake ba asabta sunna yace ka dace da sunna wa ajzaatika salatuka sallaka ta wadatar maka wa qala lil ladzi tawadda wa aada ya gaya ma wanda ya arwalla ya sake yace lakal ajru marratayn kana da lada haso biyu anan gurin a iya fahimtar mu wane ne ya dace da daidai wa aka fifita dukan sai sun yi daidai wahi wani amma wanda ya samu sunna dan saboda shi wancan an ambace iya adadin ladan da zai samu kuma isabatu sunna ba a faɗi iya ladan ba tana yiwa ya lullum ka wancan kuma abinda ake so dama cikin aiki al-ikhlas wal mutaba'a. Kala Abu Daud yake cewa wa ghayr ibn Nafi yarwihi wanda ba ibn Nafi ba yana rawaito hadisin nan daga Lais daga Amira ibn Abi Najiya daga Bakar ibn Sawara daga Aba ibn Yasar daga Annabi alaihi salatu wassalam. Kala Abu Daud yake cewa zikru ibn Abi Sa'id fi hadhal hadith laysa bi mahfuz ambatan Abi Sa'id cikin hadisin nan ba mahfuz bane wa huwa mursal ne hadisin. Abu Daud yana nuni ne zuwa ga shizuzi a cikin hadisin. Al-Imam Al-Khattabi cikin ma'alimu sunan yake cewa cikin wannan hadisin ilimin fiqhu zan mu samu cewa gaugauta sallah ga mai taimama cikin harkon lokaci shi yahiye mushi gami da a ce jinkirta ta a gaba ya samu ruwa. Malamai sun yi sabani akan wannan mas'ala inji Khattabi an rawaito daga Ibn Umar cewa ya talawwama bainahuma wa akhiru wa bain akhiru lokaci yaje tsakiyar lokaci sai yayi kuma akan wannan ne Aba da Abu Hanifa da Sufyan suka faɗa ita ce magana Ahmad akan wannan yadda dai mai risala ya bambance su da mai wanda ya ɗeba kauna da wanda ke zaton zai samu da sauransu guda uku da ya rarraba akan irin wannan mas'ala ne al-Imam Malik ya tahi sai dai shi ya ce fi mawdi'il la yurja fihi wujudul ma'a cikin gurin da ba a tunanin cewa za a samu ruwa to yayi taimama tun harkon lokaci yayi sallar shi daga zuhuri yake cewa ba zai yi taimama ba har sai ya ji tsoron hutar lokaci kenan ya bari har ƙarshen lokaci. Sun yi sabani gami da sha'anin mutunan da zai yi taimama yayi sallah sannan kuma sai ya samu ruwa kafin hutar lokaci. Aba da Dawus da Ibn Sirin da Makahulu da Zuhuri suka ce zai sake sallah ya sake ta tunda cikin lokaci ne. Auza'i yake cewa bai wajabta ba dan a lokacin da yayi ya bada iya abin da ke wajibin shi. Wasu suka ce babu sakewa wanda suka ce ba zai sake ba shine aka rawaito wanda malaman daga Amru kuma ita ce magana Sha'abi kuma ita ce mazhabin Malik da Sufyan da al-Imam Sauri da Abu Hanifa da daliban shi kuma ita ce maganar da al-Imam Shafi'i da Ahmad da Ishaq suka tahi kuma ita ce maganar da zata yi inganci dan saboda a lokacin da mutun ya bada taimama ita Allah ya umarce shi yayi ta yana yi ya sabke wajibin shi kamar yadda wanda ya salla kuskure ma a lokaci iya ijtihadin shi ya samu yayi ta a wani waje sai daga ba cikin lokacin kuma tabbayyana cewa ya kuskure ma lokaci ba sai ya sake ba ko da ya sake to mustahabbi ne shi yasa mai ihdari yake cewa wa kullu i'adatin fil waqti fahiya fadila dukkan sakewar da aka ce a da fil waqti kaw mustahabbi ne babu wajibi ciki hadisi na 333 الإمام يكتشهد سنة عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن لهيئة ابن لهيئة يبام لاباري واند ابن لهيئة يها ابن مئين ينچا ليس بالقوي بايد كرهن هرد مسلم يكتشوا تركه منبر حديثنش وكي ادى يحيى ابن القطان ابن مهديس وما سنچ دسمبر شباس حجاد ابن لهيئة سيرا چكم مختلطين بايم ما جيهر rishin karhin harda da aka mishi daga Bakar ibn Sawada daga Abi Abdullah Maula Isma'il ibn Ubaid daga Abu ibn Yasar anna rajulain min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana wasu mutane daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kawo ma'anar wannan hadisin ina ganin zan mu takaita da mance da shi wannan kan lokacin ya tahi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure kuma Allah madaukin sarki yayi mana gafara ne akwai tambayar da lazumi ka bayan ba da sanadi na so in yi ta in dan rahata yanzu kamar a cikin marawaitan hadisi ya kasance dole ne sai an samu dukkan su siqat ne min awwali sanad ila muntahahu daga farkon sanadi har zuwa karshen shi dukkan su siqat ne zabidi ne sun cika wannan sharuda hadisi zai zama sahihi to yanzu a cikin sanadi da za a bada a wannan zamani ko kuma sanadin da muka bada na sulasiyat muka samu misali akwai wani mai rauni idan shi ya rawaito hadisin nan daga gare shi har zuwa al-Imam al-Bukhari har zuwa Annabi alayhi salatu wasalam shin wannan hadisin zai zama ne mai rauni zai zama ne mai rauni ko kuwa ta wannan hanya shi da ya jayo da kwai shi a ciki ko da kwai malamin shi ko dan tana yiwa cikin jama'ar da aka ba wani ba a sani ba masala aka dauka aka ba wani mashayi ne ma kaga ai fasikanci ya kare to a ciki an samu rawi dake da wannan suka garin ya shiga cikin duk wanda muka ba san ce ya shiga cikin marawaita hadisin to shin samun shi a cikin wannan sanadin ya mai da hadisin mai rauni me dalili hadisin da to kenan in haka ne kuma in haka ne ba za a ce ba hadisin mai rauni ne in aka rauje shi ta wannan hanyar da wannan bawan Allah ya rawaito har zuwa ga al-Imam al-Bukhari har zuwa ga Annabi sai mu ce mai rauni ce wannan hanyar amma kuma in an hudda shi sai ya zama sahihi ba za a yi haka ba ma haka nan ba ake dukkan wanda ya kasance ya zo bayan asirin ruwaya ba zai cutar ba ko ma wane ne ba cikin asirin ruwaya ba ne ba alaƙa da inganci ko inganci ko rishin inganci shi yasa dan a yanzu zaka ba wani sanadi ko dan giya sai ka bashi ba ruwanka ba abin da ya sha mishi kai ba cutarwa da zai ma sanadin hadisi daga nan gurin mukama tiryan har zuwa ga al-Imam al-Bukhari ba wanda ya isa ya cutar da sanadin dan ya riga ya tace abin shi haka nan Abu Dauda masalan sanadin da yake zuwa ga al-Imam Abu Daud daga gare shi abin da ya biyo baya duka akwai manya sahafiz ibn Hajar su Yahya al-Ansari da sauran sai Imam Farabri dukkan su ba su cutarwa mai gidan ya gyara abin da dare ba su shine al-Imam Abu Daud shi ma haka nan al-Imam al-Bukhari ya gyara abin shi ya gyara mazajen shi ya dauka ya bada dan ya baka can kai da sharaka da sharar da zaka ba ka ba ma ba abin da zai cutar da wannan sanadin kenan kawai kiyaye sanadi wannan farala ce da samun khususiya kiyaye khususiya ta wannan al'umma ba dan wai sanadin mutun zai cutar ba a cikin sanadin